Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya dake birnin Gwanne. Sannan masu haramu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu haro assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Yau Juma'a 15 ga watan Yuni shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraci tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To a yau Juma'a ne kasar Misra ta kara da kasar Uruguay inda kasar Uruguay din ta yi nasara saka kwallo daya a zare a gasar cin kwallon kofin kafa na duniya inda mai masaukin baki wato Russia ta lallasa kasar Saudi Arabia da ci 5 babu ko daya a jiya. Gamayyar kungiyoyin bada agaji da aka fi sani da Oxfam ta ce jami'an ƴan sandar kan iyakan kasar Faransa na cin zarafin ƴaƴan bakin haure da ke neman damar shiga kasar ta Faransa daga Italiya. Bangarori biyu da ba sa ga maciji da juna a Afghanistan sun dakatar da fadace-fadace a filin yaki na wucin gadi a karo na farko cikin shekaru 18.
Tokan labaran duniya kenan. Dake yau take sallah zamu kawo muku gaishe-gaishe karo na biyu da Jummai Ali ta hada mana na musamman domin wannan rana. Amma sai bayan labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. A jiya Alhamis ne aka fara buga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya inda mai masaukin baki wato Russia ta lallasa kasar Saudi Arabia da ci 5 babu ko daya a wasan farko na buɗe gasar. A yau Juma'a kuma kasar Misra ta kara da Uruguay inda kasar Uruguay din ta yi nasara saka kwallo daya a zare. Yayin da Morocco za ta kafsa da Iran sai kuma kasar Portugal da za ta warwasa da Spain. Shugaban Russia Vladimir Putin ya halarci bikin buɗe gasar a jiya wanda aka yi shi a filin kwallo na Luzhniki mai mazaunin ƴan kallo har 10,080 a Moscow. Russia dai ta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 13 domin ɗaukar nauyin wasannin da za a yi a birane 11. Daga cikin manyan ƙasashen da suka shahara a kwallon kafa da ba a gani ba a wannan gasar sun hada da ƙasashen Italiya da na Netherlands. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana cewar kimanin mutane biliyan 3 ne suka kalli wani bangare na wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da aka gabatar a baya. Yayin da wasu biliyan guda suka kunna talabijin ɗinsu domin kallon wasan ƙarshe wanda aka fafata tsakanin ƙasar Jamus da Argentina a bayan. Kasar Qatar ita ce wacce za ta zama mai masaukin baki na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi tsakanin watannin Nuwamba da Disamba na shekarar 2022. Sai kuma kasashen Amurka da Mexico da Canada da za su karɓi gasar a shekarar 2026 idan Allah ya kai mu. Gamayyar kungiyoyin bada agaji da aka fi sani da Oxfam ta ce jami'an ƴan sandar kan iyaka a Faransa na cin zarafin ƴaƴan bakin haure da ke neman damar shiga Faransa daga Italiya inda suke maida su zuwa Italiya kuma hakan ya sabawa dokar Faransa da kuma na tarayyar Turai. Wani jami'in Oxfam ya bayyana a wani sabon rahoto da ya fito mai taken babu zuwa ko ina inda yake cewa wasu yaran an cire musu kasan takalman su kafin a maida su Italiya. Wani mai aikin agaji ya ce jami'an ƴan sanda na yi musu tsawa gami da yi musu dariya ko su rika ture su suna ce musu ba za su ƙetare iyaka ba. Ya ƙara da cewa wasu yaran an kwace wayoyinsu na hannu an cire sim card ɗin su wanda sakamakon hakan sun rasa bayanan da ke cikin wayar baki ɗaya ko iyayensu ba za su iya kira ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da sabon Prime Minister Italia Giuseppe Conte za su haɗu a yau Juma'a domin tattauna tashin hankalin da ke tsakanin ƙasashen biyu akan matsalar ta bakin haure. A farkon satin nan ne dai shugaban Faransa ya kalubalanci Italia sakamakon korar ɗaruruwan baki da aka ceto daga cikin jirgin ruwa inda ya kira abin da Italia ta yi da rashin sanin abin da ya kamata. A inda sabon ministan cikin gida Matteo Salvini ya maida masa martani da cewar Faransa ta karɓi bakin haure kuma Macron ya fara aiki a aikace ya daina magana. A inda al'umma a fadin Amurka ke hawa kan tituna domin zanga-zanga akan raba yara da iyayensu akan iyaka, ƴan majalisa na kokarin fito da dokar baki wacce za ta kawo ƙarshen raba iyalan. A lokaci guda kuma Amurka na shirin sake buɗe rumfuna domin killace ƴaƴan bakin. A wani daftari daga kakakin majalisar Paul Ryan, doka ta ce za a iya maida yaran da suka tsallaka iyaka ne kadai ga iyayensu, koda kuwa hakan na nufin a tsare iyalan baki daya a gidan da ake tsare bakin. Ryan ya soki lamirin raba iyalan bakin haure akan iyaka, inda ya fada wa manema labarai cewa san ban aminta da hakan ba, ba ma bukatar a raba yara da iyayensu. A ƙarƙashin shirin da ba sani ba sabo na kwanakin nan da gwamnatin shugaba Donald Trump ya fara, yara da iyayensu da suka ƙetare iyaka tare za a raba su, sakamakon iyayen ana kai su gidan ajiya ne na wucin gadi, yayin da sabuwar dokar ta ce za a saka yaran ne a wurin da yake bai da tsanani da yawa. Attorney General Jeff Sessions shine ya bada sanarwar wannan doka a cikin watan Afrilu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Bangarori biyu da ba sa ga maciji da juna a Afghanistan sun dakatar da fadace-fadace a filin daga na wucin gadi a karo na farko cikin shekaru 18 bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban ta fara aiki a yau Juma'a. Tuni gwamnatin Afghanistan ta dakatar da shirinta na kai hare-hare na tsawon mako guda wanda ya fara a ranar Talata da ta gabata domin karfafawa ƴan kungiyar Taliban da su zauna a teburin neman daidaitawa wacce za ta kawo ƙarshen mummunan yakin da ake a ƙasar. Kungiyar da ke kai hare-haren ta yi alƙawarin ba za ta kai hari kan jami'an tsaron Afghanistan ba a cikin kwanaki uku na bikin ƙaramar sallah da za a fara a yau, wanda ya kawo ƙarshen watan azumin Ramadana. Shafukan sada zumunta na yanar gizo da ke goyon bayan 'yan Taliban sun nuna maharan kungiyar na miƙa gaisuwar sallah ga jami'an sojin Afghanistan a yankuna da dama na ƙasar. A wani ɗan gajeren jawabi da ya yi wa ƙasar ta talabijin jim kaɗan bayan gama sallar Idi, shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba da sanarwar duka ɓangarorin biyu sun aminta da tsagaita wuta da za a fara a tsakar daren jiya. Mai binciken OCOB na ma'aikatar shari'a na Amurka ya ƙalubalanci tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka wato FBI a taƙaice James Comey akan yadda ya tafiyar da binciken sakonnin wasiƙun imel na Hillary Clinton a yanda ake gudanar da zaben shekarar 2016. Amma masu bincike ba su gano wata shaida ta Comey ya yi wani abu na sarrai da ke da alaƙa da sarrai na siyasa ba. A cikin rahoton da aka daɗe ana jira babban Inspector General Michael Horowitz ya bayyana Comey ya ɗauki matakai na kasada a yayin gudanar da binciken, ciki har da yin watsi da Clinton a bainar jama'a cikin tsakiyar kamfe, inda daga baya ya sake buɗe binciken sannan ya rufe shi. Alhali zaben watan Nuwamba na ƙaratowa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shiri na musamman daga Jummai Ali.
Yau fa take sallah. Ma sauraron sashen Hausa na Muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. To bari mu koma gefe guda domin baiwa mutanen jihar Maryland da Massachusetts da kuma Virginia damar miƙa gaisuwarsu ta sallah.
Assalamu alaikum. Ina gaida mahaifina Alhaji Uba da mahaifiyata Hajiya Umma da baba ta Hajiya Baturu, da fata an yi sallah lafiya Allah mai maimaita mana. Ina gaida ƴan uwana Santra Kingumel, Ishaq Uba, Ahmed Yusuf, Murtala Sani Babawu da Sani Danboy. Ina gaida Anta Aisha, Anta Sif, Ummilo Hawa'u da Moni, Ismail Maimuna. Ina gaida Muhammad Sani da Al-Amin. Ina gaida ya uwana Hajjia Dija, Hajjia Injatu, baba Ladida, Hajjia Hausa, baba Nana da baba Fatima, mama Amina, Anta Faju da Anta Maimuna, Anta Hawwa Auyo. Ina gaida baba Ali, baba Uba, Alhaji Muhammad Alikawa, baba Sani, baba Salisu. Ina gaida magajin garin Gumbal Sarkin Shanu da madaikin Gumal. Ina gaida baba Aliyu, ina gaida Almagaj, ina gaida Alhaji Rabiu, ina gaida Alhaji Amin dan kasuwa, ina gaida Alhaji Nasiru Alasa, ina gaida Abbas Sarkin Shani, ina gaida Alhaji Salim Maiduguri, ina gaida dan makoyin Gumbal, ina gaida Alhaji Abdullahi Garba, ina gaida Hajji Aruma Shamada Fauziya, ina gaida Umiyo Islaha Kairiya Zara Ikram Shukura da Zainab Bayar, ina gaida Nafisa Yusuf Nafisa Sani, Aisha Aliyu da Nabila Sani. Ina gaida Dinda, ina gaida Khadija Rabi'u, ina gaida Ummi dan Amar Fatima Bayar Ummi ta Abbas, Isra Abdullahi Indo da Hidaya Amal da Baby Arwa, ina gaida Nana Faibu. Ina musu fatan an yi sallah lafiya da fatan Allah mai maimaita mana da dukkan wanda bai ji sunansa kuma gaba ɗaya ina musu barka da sallah. Allah ya nuna mana ta baki. Assalamu alaikum.
Ita bai ki faɗi sunanki ba.
Ina na Zainab Uba Alhassan daga nan Maryland, ina muku fatan alheri baki ɗaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki. Sunana Farida Ibrahim Mudir daga Boston, Massachusetts. Ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki barka da sallah, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karɓi ibadunmu, amin. Ina miƙa gaisuwata ga mahaifina Alhaji Ibrahim Mudir, da fatan Allah ya ƙara masa lafiya, isa ya yi sallah lafiya a nan jihar Kano. Ina miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyayena da ke Giginyu, Hajiya Yaya, Hajiya Iya da kuma Hajiya Anti, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaishe da yayyena da iyalansu, Barista Sadiya, Awwalu Ai, Usman Ai, Abubakar Ai, Safiya Ai, Umar Ai, Bala Ai da kuma Dauda Musa Wudil, da fatan sun yi sallah lafiya. Kannina Samira, Kamalu Zahiruddin, Ali Nabila Yasir, Yusuf, Amina Baffa da ɗan Auta Muhammad, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwata da Mami Koki da kuma Abba Koki da ke zaune a Giginyi Kano, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwata ga Hajiya Baito Kofar Mata, Hajiya Daso, Baba Hadiza da kuma Baba A'i a Zagen Kano, da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da jama'ar Yaka Sai, Yaya Tawal, Nene, Nena Koki da Baffa Faruku da iyalansu, da fatan sun sha ruwa lafiya. Ina gaishe da ƙawata Ramatu a nan Kano, da fatan ta yi sallah lafiya. A nan Kanan dai ina gaida Alhaji Ahmadu Wudil, Alhaji Isiyaku Umar Tofa ɗan Adala, Alhaji Awwal Kofar Ruwa Motors, da fatan sun yi sallah lafiya tare da iyalansu. Ina gaida Hajiya Rakiya a Gyaɗi-Gyaɗi Kano. Ina gaishe da dukkan 'yan Hassan Ibrahim Gwarzo Secondary School Old Girls Association 97, da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida Alhaji Sani Ɗan Haji a Kaduna, Hadiza Hamma a Abuja, Musa Kefi, Maryam da Zainab Abdullahi Gumal a Abuja, da fatan sun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana ya karɓi ibadunmu, amin. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Salamu alaikum. Sunana Nafisa Hamid daga Boston, jihar Massachusetts, America. Ina gaishe da yayana Alhaji Salisu Ahmed da iyalinsa a tudun wada Zaria. Ina gaishe da yayana Professor Umar B. Ahmed a tukun-tukun Zaria da iyalinsa. Ina gaishe da mahaifiyana Gambo, da ƙannina Uhale da Safiyanu da Lajiji a unguwan Ƙarfe, Zaria City. Ina gaishe da Aminu yana Hajiya Rakiya Ahmad Kumasi a tukur-tukur Zaria City. Ina gaishe da Aminu yana Hajiya Salamatu Ladin a tukur-tukur Zaria. Ina musu fatan alheri, ina musu barka da sallah, da fatan an sha ruwa lafiya.
Salamu alaikum. Ni ce Hajiya Aisha Kolin Wuti. Ina gaida yayata Hajiya Ramatu Zakari daga Kano. Ina gaida mai gidana Kolin Wuti ɗan Lema, mamanmu Hajiya Saratu, babana Alhaji Salisu Bahari, da yayana Bashir Rufa'i, da Hajiya Binta Bashir Rufa'i, da ‘ya’yanmu duka, muna musu barka da sallah. An yi sallah lafiya da miliyar GOA. Ni ce Hajiya Aisha. Ina gaida ‘ya’yana duka da jikoki duka, muna musu fatan an yi sallah lafiya Madalla ga yarinya ta Ramatu Shehu ita ma za ta yi gaisuwa ga barka da sallah na ƴan uwa da abokan arziki mutanen Mosoro duk muna yi musu barka da sallah madalla ga ta ita ma za ta yi
Assalamu alaikum sunana Ramatu Shehu ina miƙa gaisuwa na zuwa yayin Hajja Aisha Faruza Fulmudi Alhaji Shehu Fulmudi baba na ɗan baba kotu da baki ɗaya da kuma iyayena na Kaduna Hajiya Uwani da kuma Alhaji Ibrahim ina gaida mai gidana da ƴaƴana ƴan uwana duka ina fata musu Allah
Mutanen jihar New Jersey da North Carolina a gare ku.
Da sunana dai Ibrahim Shehu, makanikin mota wanda an nazarin a Amerika nan North Carolina Greensboro. Ina ma ƴan uwa da abokan ƴan uwa da dangi barka da sallah. Ina gaida Diana, ina gaida Yasemina, ina gaida Fati, ina gaida matata Maryama, ina gaida kannena, ina gaida Idi, ina gaida Ato, ina gaida Salamu, ina gaida Maryam, ina gaida Amino. Na gaida Abu, ina gaida Balki, da ɗiyansu duk gaba ɗaya ta fatan sun salla lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Awwal Abdullahi Abubakar na samu mutumin filin gishikal mazani America. Daga farko dai ina gaida ƙyan jarida duniya gaba ɗaya musulmi ne musu barka da sallah. Musamman ma ƙyan jarida gidan rediyon America. Sannan ina gaida babana Muhammadu Nasamu ina gaida babana Asman Nasamu ina gaida babana Salu Nasamu ina gaida babana Alhaji Abdullahi Abubakar Nasamu ina gaida matata Balkisa ina gaida tana Bilyaminu ina gaida tana Nuruddin sannan ina yima abokaina duka barka da sallah
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
Mai Dr. Omar Mega gondo gorei North Carolina Tazini ayubale ma dunya wana journalist kuro agi fo agi banha ayinari irlabo mo irko tarban to minno lakal kene illabora mise dunya kuro abun bomo to ay garo mo fondo goy ko karo karango te jama kurse dunya kuro amo assalamu alaikum
to Allah ya maimaita mana
Amina jaji mai ga wani kuma
to
alaikum jimai ku alahiya
lahiya kallo to
sunana Abdul Aziz Sarki Alawa da Kurhayawa ina gaisu Kurhaya da Alawa duka wanda an Niger da Gubawa da Sawayawa duk ina gaida su ina musu fata alheri sai an jima
to sai an jima Allah mai mai
salamu alaikum
alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi jalalihi wa sultanil kadim alhamdulillah نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نغيدا ما سيئات هجال رب مدينكي Asa Hajji Akubura, da kanina Alhaji Abdullahi, da kanina Ibrahim, da ɗana Kamaluddin da matarsa Shamsiya, da ƙanwata Kulwa, da Hajjiya Talatu, da Kucici, da Iyami, da Jari'atu, da Samira, da mijinta Muhammad Sani yata, da Hamza, da ɗana Izil Araf. Ina isar da gaisuwa ta ga sulikina Alhaji Baba mai kuɗi da ƴan majalisarsa gaba ɗaya ina isar da gaisuwa ta ga surkata Hajiya Hafsa da kuma Alhaji Baba mai kuɗi da Alhaji Umar Akawu da matarsa Anti Binta da Hajiya Rukayya da Alhaji Aminu Alhassan Nuhu da Alhaji Aminu Nasiri a Kano ina gaishe da Hajiya Lami ina gaishe da Alhaji Akawu Ala Akawu, ina gaishe da Alhaji Nasu Akawu, ina gaida Dr. Hamza Akawu, ina gaida Alhaji Bala a Entire, ina gaida Alan Shekara a Entire, ina gaida dukkan jama'an Entire, ina isar da gaisuwa ta ga Captain Basi, ina isar da gaisuwa ta ga Nuhu Tura. Ni ne naku Alhaji Baba daga nan Newark, New Jersey, a kasar America. Ai sallah lafiya.
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि कैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए तुझे जमीन पे बुलाया गया
वरना गशे गशे सल्ला सुना जो मुकु ने रगा साशन हौसा ना मुरियर अमेरिका अब नो वाशिंगटन डीसी
कभी कभी मेरे दिल में
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू जमा ni ne Alhaji Lukman Abbas ina kira daga birnin New York hidda barka da sallah na zuwa ga jama'a da farko ina gaida da iyali na Ajiya Zubaida da Diana Farida Lukman Abbas da Abbas Lukman Abbas da Sharif Lukman Abbas da Siraju Lukman Abbas da Rubama Lukman Abbas dukkan mu fatan barka da sallah zan koma zuwa ga yayin na kuma ina gaida Alhaji Babakarami Abbas da Malam Lawan Abbas da Haji Umar Abbas da Rufai Abbas da Malam Sumaila Abbas daga Abuja ina mai barka da sallah da Alhaji Razaku Abbas daga Gusau Najeriya shi ma ina mai barka da sallah ina gaida yayana Muhammadu SS daga Sabon Gida shi ma ina mai barka da sallah da Alhaji Abubakar da Alhaji Bature Sabon Gida da Alhaji Aminu dukkan ina musu barka da sallah ina gaida yayana Ajiya Faci Abbas da Barkisu Abbas ina musu barka da sallah da Ajiya Abiba Soho Salga da Ajiya Sakinatu Soho Salga da Kanwana kuma Ajiya Usi Soho Salga ita ma ina musu barka da sallah da Alhaji Aminu Soho Salga da Alhaji Audu Soho Salga da Baban Gana Soho Salga da Baba Sani Soho Salga ina gaida yayana Ajiya Safura Abbas da Ajiya Fulera Abbas da Nasiratu Abbas da Asiya Abbas ita ma ina musu barka da sallah ina gaida kanwana Ajiya Asilu da Amama da Jummai duk ina musu barka da sallah baki daya ina ma Alhaji Aminu Mahmud Abbas da Halaji Sha'ibu Abbas dukkan su ina musu barka da sallah da Alhaji Isa Abbas da matan shi Amina Abbas ina gaida Ajiya Iya na Ajiya Adizatu daga Kumashi ina gaida Ajiya Zulai da Ajiya Kande da Ajiya Barkisu dukkan ina musu barka da sallah ina gaida Ajiya Auraba man Ajiya Arisa ita ma ina mata barka da sallah shi yasa Ajiya na kare gaisuwa na Allah mai maita mun kai mu sabon shekara
amin summa amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ne Habashi Aibu Abbas ina yi ma jama'an Mbema family barka da sallah da Jetiki family da Kamati family ina muku barka da sallah barkan mu da sabon shekara Allah mai maita muna Allah ji kan magabatan mu da farko dai ina gaida yayana manyan yayannin mu su Alhaji Malam Lawa Abbas da Baba Karami Abbas Alhaji Rufai Abbas sannan ina gaida baban yayana Alhaji Sulaimana Baba Soho Salga ina gaida yayana kuma Alhaji Bature sannan ina gaida dukkan yayannina Ajiya Sahura Abbas Ajiya Fulera Ajiya Asiya dukkan ina gaishe ku sannan ina gaida jama'a na na Maiduguri, ina gaida Malam Awwal, ina gaida Alhaji Mata, Alhaji Matafa Ranne, sa'annan kuma ina gaida Alhaji Ubati da babban layi. Ni ne Baba Shaibu nake bari muku gaisuwar sallah, barka da sallah, Allah maimaita muna, Allah maimaita muna, Allah kai mu sabon shekara. Sai sa nake to bari in kira muku barka da sallah, jama'an mu gabaki da yan bama family, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna, Allah jikan magabatan mu. Mu kuma Allah kyauta karshen mu. Sa'annan kuma ina gaida Malam Zakari, shi ma ina gaida shi kwarai 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 kwarai. Jama'an mu gabaki da ina muku gaisuwa da fatan alheri. Sai sa Hajiya Sagun ga gaisuwanki, barka da sallah, Allah ba da lafiya, Allah tara lafiya. Alhaji Baba Isaku kuma na sarkin Gwanjawa, Alhaji ina ma gaisuwa, barka da sallah, ina ma Alhaji Ayai kuma barka da sallah. Gabaki da ƴan ku dai jama'an mu, ina muku barka da sallah da fatan alheri. Allah maimaita muna, Allah kai mu sabon shekara. Sai sa jama'an mu na Maiduguri dai ban manta da ku ba. Malam Awwal, ina kara maka gaisuwa da Allah, gaishe min da sauran jama'a dukkan, ina muku barka da sallah. Alhaji Musa, Alhaji Uba babban layi, Tela, Alhaji Uba, ina maka barka da sallah. Baba Shaibu ne sosannin mu da kwana biyu, Allah maimaita muna, Allah kai mu sabon shekara. To na gode Haji Yaji mai.
To Allah ya maimaita ku.
Amin amin. To assalamu alaikum.
Ashen gaishe-gaishen sallah kashi na biyu kenan. To amma a shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu, za mu gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ke fatar a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya.
To madalla a gaida Jummai Ali, lokaci ne kuma yanzu da za mu kawo muku labarai amma a takaice.
Da takaitattun labaran, a jiya Alhamis ne aka fara buga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya, inda mai masaukin baki wato Rasha ta lallasa ƙasar Saudi Arabia da ci 5 babu ko ɗaya a wasan farko na buɗe gasar. A yau Juma'a kuma ƙasar Misir ta kara da ta Uruguay, inda ƙasar Uruguay ta yi nasarar saka ƙwallo ɗaya a zare. A inda Morocco za ta kafsa da Iran, sai ƙasar Portugal da za ta warwasa da ta Spain. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya halarci bikin buɗe gasar a jiya, wanda aka yi shi a filin ƙwallo na Luzhniki mai mazaunin 'yan kallo 80,000 a Moscow. Rasha dai ta kashe kimanin dalar Amurka biliyan 13 domin ɗaukar nauyin wasannin da za a yi a birane har 11. Ƙasar Qatar ita ce wacce za ta zamo mai masaukin baki na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a yi tsakanin watannin Nuwamba da Disamba na shekarar 2022. Sai kuma ƙasashen Amurka da Mexico da Canada da za su karɓi gasar a shekarar 2026 in Allah ya kai mu. Gamayyar ƙungiyoyin ba da agaji da aka fi sani da Oxfam ta ce jami'an 'yan sandar kan iyaka a Faransa na cin zarafin 'ya'yan baƙin haure da ke neman damar shiga Faransa daga Italiya, inda suke mai da su zuwa Italiya, kuma hakan ya saba wa dokar Faransa da ta Tarayyar Turai. Wani jami'in Oxfam ya bayyana a wani sabon rahoto da ya fito mai taken babu zuwa ko ina, inda ya ce wasu yaran ana cire musu takalman su kafin a maida su Italiya.
Masu haro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu, an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya gazdayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin
Nazir Ahmad Hausawa
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin tare da bada umarni, sai injiniyan mu Jogil, ni Hafsat Bello ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe, a kuma ci gaba da shagulgulan sallah lafiya.